Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Shay say you know me, harkace in bika, gashi na bika, so mai zaka bani, yanzu ka kasa tuban wuri in baka, gashi na tashi, na girgiza na more, if you can do it tuban wuri in motsa, da ga na tashi ogan ayya kurkita sai ya ce easy yo. The way they shake that thing, they tease me, yo. You look so fine like Rio. Your love, they make me freeze, yo. You, they please me, yo. Bend your knees, yo. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, jijiga abun zuwa kasa.
Kaka tama na zo kiji, baby. Kada baya ki ranga da mai kyau in biyo ki da kyau in yi dagu na di kala kala take ina aure mata na dagu daga do da katifan dagu da matashin kai dagu dagu wane yaro nace nayi baya kamar ba na so tace baby maso kusa mu yi harka nan matso na rike ta da kyau tace baby ta hoka ji dadin harka nan matso na tare ta a gefe nace baby maso kusa mu yi abin da buga mini sallan wayo sai na saki mata mai kan hula
me manzo. The way they shake that thing, they tease me, yo. You look so fine like Rio. Your love, they make me freeze, yo. You, they please me, yo. Bend your knees, yo. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, shakam jijiga abun zuwa kasa.
Zori ke roba, tankware mun pari ke bumpa. Kinsa na iya bumpa to bumpa. Bend your knees, my man sit under. No wonder, ba wani hege, ba wani tea, wani bread ko water. Yan iska banda aloba, ba ni abunda tabaku ta under. Like thunder, shakam, roll it for me like a paper. Dance to the beat on my acre, my ear quaker, you hot like equator. Yeah, to give me some more. Shake that thing where you getting galore. Do it again like never before with a feezy. Do it for me, Mr. Treasy. Here I am asking for more. Baby, roll that thing like a basketball. Better come and roll it like before and forevermore. Baby, shake the floor.
Easy, yo. The way they shake that thing, they tease me, yo. You look so fine like Rio. Your love, they make me freeze, yo. You, they please me, yo. Bend your knees, yo. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, shakam zuwa kasa. Shakam, shakam, jijiga abun zuwa kasa.
Mix and master by KDS.